CrossTheSongs.com.
Mai sandar girma a kira ta mai kauran suna gunta ke taken gimbi a sarautar yan mata turaro suna na dai fice a neman yan kallo na farge mai mulki wanda zamani har yan kwallo suna tafiya ta har sai ta tuntuɓe ina bullo hakan nai mun daɗi na zamo sarautar yan mata
gare ki akwai kyawu ga salon kalami mai taushi ganga in ce zagi yau da gobe ki sati laushi zugar she dan ta sakawa kike ganin kin yora ta
mai sandar girma a kira ta mai kauran suna gunta ke taken gimbi a sarautar yan mata
tana ga yanzu keke kasa dan ba farin barbe lada ma ai da kai kyawun duba sanin malin shawo ka zaba ta bar mai yayanta
mai sandar girma a kira ta mai kauran suna gunta ke taken gimbi a sarautar yan mata kaso da muzam daidai zuciya na sama ma nutsuwa a koyaushe ka tuno kai
she bai kyau kamar asan da yake danye idan haske ya zo duk yawan duhu sai ya yaye ki bar zancen banza na fuso da gyara kushewa ta
mai sandar girma a kira ta mai kauran suna gunta ke taken gimbi a sarautar yan mata
sandar girma ir uwa ki bar zancen suna kan ki akwai rudo gimbi a sarautar yan mata